bride standing underneath the wedding canopy. She stands beside the handsome groom who breaks the glass joyfully. Everyone is laughing, everyone is singing. As she dances, whirling in a circle of family and friends, how could she know? This is the beginning of the end. The band is playing, lifted into chairs, they are flying. Kol sason, kol simcha, kol chatan, kol kala. Voice of joy, voice of gladness, voice of the groom and voice of the bride. This is her day, dressed in white, she is as beautiful as a queen. Years from now, with strands of gray, she'll realize it was someone else's dream. The sound of blessings echo with the ache of something missing. Someday she'll stand in the doorway. Oh, she will pray for the strength to walk away. Kol sason, kol simcha, kol chatan, kol kala. Voice of joy, voice of gladness, voice of regret, and voice of sadness. Da 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 da